is full of good surprises. Ignore me all you want, I know you liked it. Let's move to California and open up our stand. That sounds fish tacos. La da 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 da. La da 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 da. Silver scars kiss your hips and still take time. Things I've done, never thought I'd try. Let's head to Greenwich and bikers run over by a cab. I'm glad broke the line for myself, getting hard to find. This world is full of good surprises. Ignore me all you want, I know you liked it. Let's move to California. That sounds fish tacos. La da 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 da. La da 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 da. Ba. La da 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 da. La da 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 da. Got to be an early flight. Just pack your shit. Leave tonight. It's easy. Don't you tease me. I know it hasn't been that long, but think on it. Wrote this song, just say, someday you'll visit me at my stand. That sound, fish tacos. La da 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 da. La da 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 da